aljanna ne dautin ai wanza ta bani ne party party me kunya ne kallo daya na ganki na bola ne Fatima Fatima Fatiti so kira kani muje fati in kin kira ni ballati like soja zan miki fareti Fatima Fatima Fatiti so kira kani muje fati in kin kira ni ballati like soja zan miki fareti hello hello my sarauniya I hope kin tashi lafiya kina da kyau ku babu kulliya oh party kin fi zumariya hello hello my sarauniya I hope kin tashi lafiya kina da kyau ku babu kulliya oh party kin sace zuciya